This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumul da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan babban rana ta Juma'a 6 ga watan Disamba na 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran duniya.
To Aisha, shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaban kasa Yoon Suk-yeol. Wani mataki ne abin mamaki. Wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya. Hawa kuma za a ji cewa tsohon shugaban ƙasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalanta ɗin takarar jam'iyyar mai mulki Mahmud Bawumia a zaben ƙasar.
To kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, yayin da babbar jam'iyyar adawar Ghana NDC ta kammala gangamin yaƙin neman zaben ƙasar ta na bana, don ɗan takarar jam'iyya yayi kiran ƙarshe ga magoya bayan jam'iyyar.
Ranar Asabar za mu jefa kuriya, ku yankuri don Allah, ku tuna wahalan da mun bi cikin takarunga a cikin Ghana da Bawumia da Akufo-Addo ke duban Ghana. Idan za mu jefa kuriya, mu tuna wahalan da mun yi.
Sannan za a ji cewa ita ma jam'iyya mai mulki NPP a ƙasar ta Ghana a jiya Alhamis ta kammala yaƙin neman zaɓe, inda magoya bayan jam'iyyar suka bayyana ƙwarin gwiwa samun nasara.
Mutane Ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane Ghana ke ci amfani, sun gan kaman NPP ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke tanya talkoki da especially mata da yara, yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa.
To sai a kasance tare da mu domin sauraron cikakken rahoton. Kamar kullun yau ma muna tafa da wani sabon shirin ɗan gari, kuma a yau shirin zai kawo muku tarihin ƙaramar hukumar Wushishi tare da Mustapha Nasir Batsari, sai kuma kaɗan daga ra'ayoyin ku masu sauraro. Amma kafin nan za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk-yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da ɗan uwansa shugaban masu ra'ayin mazinciya, wanda masu sirri suka ce ana ƙara samun damar tsige Yoon saboda gazawar da yayi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soje. A wani taron jam'iyyar a yau Juma'a, shugaban jam'iyyar PPP Han Dong-hoon ya yi kira da a gaggauta dakatar da ayyukan Yoon. Yana mai nuni da sabbin hujjoji da aka bayyana da ke nuna cewa Yoon ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leƙen asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki. Yana mai zarginsu da kasancewa masu adawa da sojojin ƙasar. Shugaba Yoon bai amince da cewa dokar ta ɓacin ba bisa ƙa'ida kuma kuskure ce ba. Idan shugaba Yoon ya ci gaba da gudanar da ayyukansa, akwai gagarumin haɗarin sake auko irin waɗannan munanan ayyuka, wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jamhuriyar Koriya da kuma jama'arta, in ji Han. Wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya, kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau Juma'a, a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron Homs bayan da 'yan tawaye suka kwace Hama, cibiyar kasuwanci ta Aleppo. Jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama, inda suka nufi gadar Al-Rastan a kan babbar hanyar Homs zuwa Hama, da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin Hama da Homs tare da tabbatar da tsaron Homs, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya da ke sa ido a Siriya. 'Yan tawayen da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hayat Tahrir al-Sham, ko kuma a ce HTS a taƙaice, sun ƙaddamar da hare-haren nasu ta sama mako guda da ya gabata, a daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta a makwabciyar Lebanon ta tsaya tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah, ƙawar shugaban Siriya Bashar al-Assad. Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar ɗin takarar jam'iyya mai mulki Mahmud Bawumia a zaben kasar da za a yammacin Afirka ranar 7 ga watan Disamba. Idan ya nasara, Mahama ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sa'o'i 24 don ƙarfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da kasar ta gaza biya a shekarar 2022. Bawumia, mataimakin shugaban ƙasa na yanzu, ya ce duk matsalolin baya-bayanan da ke da nasaba da barkewar annoba da wasu matsalolin cikin gida shi ma ya himmatu wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. Tun daga 1992, kore jam'iyyar National Democratic Congress ko kuma New Patriotic Party ke mulkin ƙasar, kuma hakan ba zai iya sauyawa ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kafin Sarfili ya dawo ya karanto mana sauran labaran, za mu leƙa ƙasar Ghana. Dubban magoya bayan babbar jam'iyyar adawa ta NDC ne suka hallara a filin wasa na Zurak da ke unguwar Madina a Accra, babban birnin ƙasar, domin gangamin ƙarshe na jam'iyyar sa'o'i gabanin babban zaben ƙasar da za a gudanar gobe 7 ga watan Disamba. Idris Abdullah ya halarci taron, kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Iyaye na maza da mata, ina gaida ku duka. Ranar Asabar za mu jefa kuriya, ku yi hankuri don Allah, ku tuna wahalan da mun bi cikin Sakarunga a cikin Ghana da Bawumia da Akufo-Addo ke duban Ghana. Idan za mu jefa kuriya, mu tuna wahalan da mun yi, mu tuna yunwan da ya ji mu, sai mu je mu jefa kuriyarmu mu bai NDC. Yanda ake ce cikin wakan nan, sun yi me, sun yi failing, don su yi me, su zo su kwashe kayansu. Saboda NDC ta zo ta rage kudin haji, muruka mu samu mu je Maka, mu je mu yi sallah. Yau, idan za ka haji, kudin da ana karban ya zama $4,550. NDC ya zo, za mu yanka $1,000 mu yare, mu yi shi $3,500. Yanda da ike lokacin NDC. Danwaye na, iyaye na, maza da mata, za mu kara muku holiday guda a kan Idul Fitr holiday na. Saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa, an yi sallah gobe a samu ranar futawa.
John Dramani Mahama kenan, dan takarar jam'iyyar NDC, yake kara jaddada alkawarin da yayi wa musulman Ghana idan an zabe shi. Haka kuma yayi gargadi ga masu ruwa da tsaki da su yi adalci.
And I want to caution the MPP administration.
Ina so in gargadi gwamnatin MPP da jami'an tsaronmu da su gudanar da aikin su ga al'ummar Ghana yadda ya kamata. Ku kiyaye daga duk wasu munanan ayyuka da ka iya yin barazana ga adalci a waɗannan zabukan. Shugaban jam'iyyar NDC Johnson Asiedu Nketiah a nasa bangaren yace,
"Kaga Mahama is going back into office with a solid majority in parliament."
Shugaban Mahama zai koma kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin ƙasa. Ba za a yaudare mu da yin angulu da kan zabo ba. Za mu zaɓi shugaban ƙasa Mahama da 'yan takararmu na majalisar dokoki. Na yi aiki da 'yan takarar majalisar dokoki 276 na wannan jam'iyya a faɗin ƙasar nan, kuma ina da yaƙinin cewa za mu dawo kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisa. Haka kuma wasu magoya bayan jam'iyyar NDC sun yi tsokaci ga muryar Amurka.
Ni sunana Abdulrashid, na Rafta Kani Town. Ya tofo shugaban ƙasa John Mahama. Ai magana batun ajin ne kan da yayin na ina ga mai yan dan waye na musulmi su ji maganan da yake fadin ga ke ko ya rage kudin haji na to kowa mutanen Ghana musulmi ku fito a vote mishi vote siyasa ba na addini bane musulmi suna cikin MPP musulmi suna cikin NDC
yanzu ga mu aiki muke so protesto zo so kasi ba ruwani ya doki kudi ya ce ku ta ku vote a NDC muna so cikin zuciya mu sai mu John Dramani Mahama muna so shi ba wallahi mu muna so shi ba kudi ba zuciya ne kuma na da sure mun win mun doki ma abin ma mun win kra
yau Ghana karshe ke da mun zo rally Ghana bo do Allah ko yan ku supporters in NDC ko wave to da sauri saboda election Allah tun nuna muna soyayya shi ma mun tun win
gangamin da ya kasance dama ta karshe ga jam'iyyar na yin kira ga 'yan kasar Ghana akan neman wa'adin komawa kan karagar mulki a zaben da za a gudanar nan da kasa da awanni 24 masu zuwa. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.
ta gaida Idris Abdalla Bako. Yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
Daraktan asibitin Kamal Adwan da ke arewacin Gaza da kuma hukumar kare fararen hula a yankin sun ce Isra'ila ta kai harahar dama yau Juma'a, inda suka afka kan cibiyar ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙarshe da ke aiki a yankin. Hussam Abu Safi ya ƙara da cewa an kai jerin hare-haren ta sama a ɓangaren arewa da yammacin asibitin tare da yin lugudan wuta kai tsaye. Ya ƙara da cewa ma'aikata huɗu ne suka mutu kuma babu wani likitan fiɗa a wurin da ya rage. Har yanzu sojojin Isra'ila ba su amsa buƙatar kamfanin dallancin labarai na Faransa AFP ba game da hare-haren. Muhammad Basal, mai magana da yawun hukumar tsaron fararen hula a Gaza, ya shaida kamfanin dallancin labaran Faransa AFP safiyar yau Juma'a cewa sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Kamal Adwan inda suka kashe marasa lafiya tare da kame Falastinawa da dama. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan da ke ɗaure ya yi barazana fara zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar a cikin wannan watan sakamakon murƙushe magoya bayansa da gwamnati ta yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Khan ya buƙaci magoya bayansa a cikin wani saƙo da ya buga a daren Alhamis a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter da sahalar a birnin Peshawar da ke arewa maso yammacin ranar 13 ga watan Disamba da nuna wani babban taro don nuna girmamawa ga waɗanda suka rasa rayukansu.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, kuma har yanzu muna kasar Ghana. Yayin da al'ummar kasar suke shirin, wato suke kirga 'yan sa'o'i kafin su fita kada ƙuri'a a gobe Asabar, magoya bayan babbar jam'iyya mai ci NPP su ma kamar jam'iyya ta adawa sun fita taron gangami na ƙarshe, inda wato jiya Alhamis wanda ya kawo ƙarshen gangamin zaben Ghana na 2024. Gababaya kuma makiri da cigaban labarin.
A wurin taron jam'iyyar NPP mai mulki da na halarta, wasu 'yan jam'iyyar ne suka bayyana mana ƙwarin gwiwa na lashe zaɓen gobe Asabar, ga kuma abin da suke faɗi.
Suna na Ajiya Aisha, former constituency women organizer, yawa soyis. Sai mu ce alhamdulillahi, alhamdulillahi. Muna yin samun nasara sosai cikin ikon su Allah. Domin lokacin da Nana Akufo-Addo da je ma second time shi ba mu tare irin jama'a kan gaba. Isa wanga kana ganin kamar wani abu special ne da ya zo ma party MPP da iko Allah muna da nasara.
Suna na Ajiya Halima, former constituency women organizer, Shau Sudoku, kuma ni ne national women organizer for Kula Kufa Ajiya Samira Fulanawa, Ghana duka baki daya. Mutane Ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane Ghana ke ci amfani, sun gan kaman MPP ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke tanya talkoki da especially mata da yara, yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa, zai kawo wani abu ya ce wai mutane party shi kawai za su ci amfani. Suna tunani yan kasa duka baki daya especially talkoki. Sai sa na gan kaman mutane Ghana abinda yasa yanzu sun karbi party MPP sosai sosai, da ne basu sani ba, amma yanzu sun gan kaman party MPP shine wani party da yazo yana kawo development kasan Ghana baki daya.
Sunana Said Usman, daga Ashanti region na fito, Kumasi, daga Asawasi, Kumasi Asawasi.
Ina zarukin mulkin aka ba John Dramani Mahama. Kaga John Mahama communicator magana yayya, bai da ilimin economics. Kasacen duniya kuma duka abinda suke fuskanta yanzu, suke fuskanta shine matsala bayan COVID nan. Kowane kasa yana da matsalar economic crisis, tattalin arzikin kasa. To Dr. Ba mai shi ilimin shi kenan, inda Allah ya bashi basira kenan. To ya zai ana neman shugaba, muna da matsalan tattalin arzikin kasa, sha doki ba communicator. Ba matsalan magana muke da shi ba, matsalan tattalin arzikin kasa ne.
Yayin jawabin sa, dan takarar jam'iyyar MPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara duba da ayyukan ci gaba da suka gudanar a cikin kasar da nasarori da ta samar wa kasar da kuma kyawawan manufofi da take shirin aiwatar da su idan ta kafa sabuwar gwamnati. Dr. Bawumia ya kara da cewa
Thank you.
Ya ce zafiri yake wannan zaɓen wani zaɓi ne na zuwa ga kyakkyawar makoma da kuma komawa ga tsohon labari. Abokin karawana shi ne tsohon yayi kuma ni Dr. Bawumia nake wakiltar makomar ƙasar. Tuni ƙungiyoyin masu sa ido kan zaɓe suka shigo ƙasar domin tabbatar da ganin an gudanar da zaɓe bisa gaskiya da adalci da kuma zaman lafiya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammad Namaji Sambo da ke jagorantar masu sa ido na ƙungiyar ECOWAS ya yi kira ga zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Wakilai daga ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU sun iso ƙasar a jagorancin tsohon shugaban ƙasar Habasha Sahel Work Zuwaidi. Haka zalika ƙungiyar Commonwealth ta ƙasashen renon Ingila ta turo da wakilanta a jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana Dr. Mogoetsi Masisi. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Baba Yakubu. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Da ɗan gari masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa a tsakanin muryar Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina, inda kuma muka leƙa garin Wushishi, hedikwatar ƙaramar hukumar ta Wushishi, domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shi ne majidaɗin Wushishi, wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari, ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na Wushishi Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar.
An kafa wannan gari na Wushishi a shekara 1860 bayan hijirar Annabi Isa.
Yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan.
Insha Allah. Da aka Wushishi yanzu shekaran 164 kenan.
Su waye asalin waɗanda suka kafa wannan gari? Domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix, akwai Nufawa, akwai Hausawa, har ma da mun ga wani bangare Gwarawa ne. Amma su waye suka kafa wannan gari na Wushishi?
To, ainihin gaskiya shi Umaru na Gwamace shi ya kafa Wushishi. Kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860. To, da ya zo shi Umaru na Gwamace ya cimma da Gwarawa da Nuhawa a wurin, a wani gari da ake cimma Bogi. To, nan ya zauna da shi da mutanen shi, toron kayan da suka biyo shi.
Kana nan shi Umaru na Gwamace da ya taho daga daular Sokoto kenan, shi ya zo ya kafa wannan gari na Wushishi?
Shi Umaru na Gwamace jika yake ga Ibrahim Shehu Usman dan Hojo. Domin shi ɗa ne na ɗa na goma ne ga Abubakar Atiku. Shi kuma Abubakar Atiku jika yake ga Usman dan Hojo mujaddadi, wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi. To, shi Umaru na Gwamace da ya bar kasan Sokoto wurin ɗan uwan shi da suke sarauta can, ya biyo ta Gwandu, ya biyo ta birnin Gwari. Daga nan ya gangaro ya zo ƙasar Nuhawa, ƙasar Bidda. Daga Bidda shi ne ya gangaro nan Bogi.
Ita Bogin har yanzu tana nan koko babu?
Tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi, amma akwai ɗan settlement haka wurin. Wato, da aka kafa Bogi ɗin, da aka zauna ya cimma Nuhawa da Gwarawa cikin garin Bogi. To, shi dama mayaƙi ne, ya je ƙasar Nuhawa ya yaƙi, ya zo nan ƙasar Gwarawa ya yaƙe su, yana yaƙi, ya je ƙasar Kammukawa yana ta yaƙin shi, sai bar ɗan shi Abubakar Modibo ya riƙe Wushishi, ya riƙe Bogi, ka hanyar Wushishi ne lokacin. To, sai Nuhawan cikin garin Bogi ɗin da Gwarawa sai suka yi tawaye, suka fita da kitoran kawa din suka hita suka yake su
saboda shi Umar na gwamnatin baya
bayan Umar na gwamnati baya nan sai shi Abubakar Modibo ya aka ma na gwamnati yana can wurin yakin shi yace to mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi Umar na gwamnati yace ni na bu maka wurin ne ai na bu maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai shi Modibo Abubakar Modibo sai ya koma lemo ya sansani ya hada sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya kara ya murkushe mutanen bogi ya ci su da yaki ya kace-kace da garin to bayan ga an yaki an ci gari sai sarakuna suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kawa to shine ya samu hili daban ya kawo ushishi
wato aka kara gaba
aka yi sabon gari aka kawo ushishi aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna
to shi Umar na gwamnati da ya wuce ina yayi domin kwantagoran an ce shi Umar na gwamnati ya kafata to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi Umar na gwamnati ya fara kafawa
to gaskiya abin da ya faru kaga akwai wani littafi da na rubuta ni ce Ushishi the first headquarters na gwamnati kingdom wato headquarters ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawo ita ne Ushishi saboda haka ya kawo Ushishi kamar da mun yi bayani Allah 1860 to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara 4 1864
to yanzu garin Ushishi din nan zuwa yanzu shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na Ushishi
sarakuna takwas suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi Umar na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira Abubakar Modibo shi yayi mulkin wurin ne daga 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi Umar na gwamnati ya je ya kawo kwantagora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi Abubakar Modibo din ga aka dago shi aka maida shi sarkin Sudan na kwantagora ya bar Ushishi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba Ibrahim na gwamnati shine ya zama sarkin Ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga 1876 din nan zuwa 1880 shi ma bayan rasuwan Abubakar Modibo sai aka dauki Ibrahim na gwamnati sai ya zama sarkin Sudan to nan sai aka ba a Ushishi sai aka ba Ibrahim da Modibo shi ya zama sarkin Ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato 1880 zuwa 1927 to bacin dan Modibo ya rasu sai Abubakar Bagudu ya zama sarkin Ushishi na biyar shi yayi mulki ne daga 1927 zuwa 1969 wato 1949 zuwa 1969 to bacin shi ne sai Ibrahim Abubakar shine ya zama sarkin sarkin Ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana funfu aka dauko shi yana yaro matashi dan sauraron shi aka ba shi sarkin Ushishi to shi yayi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya dade bisa mulki
shine mafi wadadewa
da mai kusan shekara 40 kenan to daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the first shi ke mulki
to yanzu wani irin ci gaba kake ganin Ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu
gaskiya an samu ci gaba kwarai domin bacin bunƙasa da ta yi ta domin kan zuwan Turawa hannun kasan mina din ga duk kasan Ushishi ne domin ko da Bature ya zo sarkin Ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emia to daga baya ne kasan mutanen da ya ga filin yayin mayawa ya baya mina baya ushi ce kai shi fa yaso ya zauna ofishi kuma bai so ya rubu da ɗan uwan shi na kwanta gore can sai Bature ya ce to in wannan ka koma ushishi da zama za mu rige maka ai hili minan ga za ba za zama karkashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka bashi zungiro da ushishi kawai eh amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungiro na kasan ushishi nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 aka yi amalgamation of Najeriya zungiro ta zama headquarter na Najeriya wannan headquarter ta dade ya kai shekara tsakanin 6 da 10 kaga duk kasan ushishi ne kaga ushishi mun zama kasan ushishi ta yi zama headquarter na Najeriya to bacin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala-kala da makarantun primary da makarantun secondary ga sanin su GTC ushishi ga mu hada higher institution Niger State Polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama University of Technology to kaga ba karamin ci gaba akai ba ga asibitoci da clinic da general hospital duk an kafa kuma ka shiga cikin garin zaka ko ina kwalta ne manyan mu da suka rike kasan ga sun sa mu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kware da gaske
to Alhaji maji dadin ushishi yanzu me ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata amma me kuke gani ya kamata a ce an kai ushishi
kuma gaskiya abin da muke bukata ushishi an dade ana neman wannan abin tunda tarihi ya nuna cewa sarautan ushishi ba karamin sarauta bane tunda har sarkin ushishi ya imiya a nan mina to gaskiya duk abin da dan ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon Allah ya da a ba sarkin ushishi sanda ya zama
wato ya zama sarki mai daraja ta daya
ya zama emir of ushishi dai daga cikin abubuwan muke bukata kenan
eh wato shine babban ciwon ku
shine babban ciwon mu
To jama'a abin da yasa muke nan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsap-tsap musamman hukumar gidan Radiant Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Madalla yanzu kuma Safiru zai karanto mana labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da wato goyen bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk-yeol wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu rishi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi Yoon saboda gazawar da ya yi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji. Wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau Juma'a a daidai lokacin dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron Homs bayan da 'yan tawaye suka kwace Hama da cibiyar kasuwanci ta Aleppo. Jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama inda suka nufi gadar Al-Rastan akan babbar hanyar Homs zuwa Hama da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin Hama da Homs tare da tabbatar da tsaron Homs a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke sa ido a Siriya. Tsohon shugaban ƙasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantar ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Mahmud Bawumia a zaben kasar da za a yi a yammacin Afirka a ranar 7 ga watan Disamba. Idan yi nasara Mahama ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sauyi 24 don ƙarfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da aka kasa gazibiya a shekarar 2022. Bawumia mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ya ce duk matsaloli na baya-bayan nan da ke da nasaba da barkewar annoba da wasu matsalolin cikin gida shi ya himmatu wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar.
To masu sauraro da takaitaccen labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana mu dawo da shirinmu na dare. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Zuma da ya tsaya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Question da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson Lopez ni Aisha Mu'azu nake muku sallama na assalamu. Yo, do it, baby.